Rana haskar gidana gafarun wata zara Rana mai haske komai na duniya Idan na da gani ba tambaya ga yar da gwasgwas saka da lafiya Taurarwa mai haske samaniya ruwa abin so ko wace nahiya farar diya min zamin zuciya sani ke nake so ke ma kin sani kin ya haske matar zamani ina da sa'a ko aya sani ki gode Allah gode annabi irin ku kune yayin zamani zuciya ta tana ta farfasa azato na aike zansa dagari sai na sha fallasa Sanni er hutu sama ko kasa matata yaya zan rasa ke kai wa yaya tarbiya maman afan kina nan lafiya kin kula da gida da lafiya ba dare kuma babu safiya ramadan me kama da ni yake da farid me san zance yake wace kilma malami yake kama da maman muhibba take yan uwa Sanda nake mata mana da ban yake Aisha Aisha era auta take suna na kakata aka sa mata in tayi kuka sai a kula mata rino kike yi dare da safiya yaya sun girma da kwari big 4 5 says green up milk in zazakariya suna kanana har sai kai girma sun kara kwari sun yi hazaka
Big 4 5 6 green up milk